وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنا متى يوم غوات الربيع الآخر shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shine dace da 2 ga watan 10 shekara 2025 shekara miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hiqbatun min at-tarikh wallafar al-sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis حفظه الله تعالى idan ba manta ba yan uwa mana gaba ta karshe ne a cikin ahammul ahdath fi khilafati umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mafiya muhimmancin abin da suka faru karkashin khalifancin umar dan khattab Allah kara masa yarda wannan sati da ya gabata mun kammala bayani game da ma'arakatu nahawanda yau kuma zamu tashi wafatu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu malaiti mutuwar Khalid ibn Walid Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda a dai wannan shekara da aka yi wannan yakin na Nahawand shekara ta 21 a wannan shekara ne kuma Allah madaukakin sarki ya dauke wannan sahabi mai girma shine Khalid ibn al-Walid ya rasu a shekara ta 21 bayan hijira malin yace qala khalidun khalid dan walid yake fada wa huwa ala firashil mauti alhali yana kwance akan shimfidan mutuwa fa'ala yana kwance a jinyar daga ita bai kara tashi ba yake fadar wannan maganar yace laqad hadartu kaza wa kaza zahfan haqiqa na halarci kaza da kaza wuraren da aka tsananin yaki a cikin su ma'ana yana hikaito irin wuraren da ya halitta na yaki naje waje kaza an gwabza da ni na shiga waje kaza na shiga waje kaza dukkanin waɗannan gurare an gwabza tsananin yaki a wajen yace wa ma fi jasadi shibrun illa wa fihi darbatun bi sayfin aw ta'natun bi rumhin aw ramyatun bi sahmin Khalid yace idan ka duba jikina babu wani waje a jikina da zaka iya samun taku daya shine shibr zaka iya samun taku daya illa wa fihi darbatun fa sai ka samu a wajen akwai sara bi saifin na takofi aw ta'natun bi rumhin ko kuma ka samu akwai suka da mashi aw ramyatun bi sahmin ko kuma ka samu akwai harbi da kibiya a wajen ma'ana diddikin Khalid ibn al-Walid rauni ne ciyo ne kuma dukkanin ciwon nan ya same shi ne a wajen jihadi dan daukar kalmar Allah subhanahu wa ta'ala kuma yadda sunan Khalid ya riga yayi kauri wajen jarumta da shiga cikin abokan gaba ba tare da tsoro ba to shi sa dan mutumin da yake da irin wannan dabi'a ko ba ya rasa shi da yawan jin ciwo da yawan jin rauni ba saboda haka yana kwance yake ta kai yana fata ina ma Allah madaukakin sarki ya dauke shi a filin yaki ya samu shahada shine yake cewa ya shiga waje kaza an yi yaki kaza da shi an yi fada kaza da shi duk kusan ya koka da akai zaka ji sunan Khalid ya fito yace in ka duba jikina daga inda sai saran takobi sai suka da mashi sai harbi da kibiya yace wa ha an amutu amma sai gashi yanzu zan mutu ala firashi akan shimfada ta hatfa anfi haka kawai ba tare da wani abu ya same ni maka ce almautu hatfa am shine mutuwar da ba hadari mutun yayi ba ba a jihadi ba haka kawai ko rashin lafiya ko wani abu mutun yazo ya mutu sai a ce mata hatfa anfi yace to sai gashi zan mutu kawai a kwance akan shimfada ta yace kama ya mutul ba'iru kama yadda raqume yake mutuwa yace falana mat a'yunul jubana yace kada Allah ya sa idanuwar ragwaye su bacci. Ma'ana rago dan me yake ragwanta ba dan tsoron mutuwa bane. Yace to shi duk wani abin da yake sa a mutu ya shiga kuma Allah madaukakin sarki bai kashe shi ba. Duk wani sanadi da yake jawowa mutun ya mutu Khalid yace ya kutsa ya shiga. Amma da yake Allah madaukakin sarki bai kaddara mutuwarsa nan take bai mutu ba gashi. A kwanta akan shi fada sa kuma zai mutu. To shi nake cewa idanuwar rago kada Allah ya sa ta bacci. In dai tsoron mutuwa ne yake hana shi fita ko yake hana shi shiga filin daga ko yake hana shi zuwa jihadi to kada Allah ya sa idanuwarsa ta bacci. Fa qala aidan Khalid ibn al-Walid yake cewa ma laylatun yuhda ilayya fiha arusul. Yace a daren da za a bani kyautar amarya a cikin ta ko a kawo min amarya sabuwa wannan daren ba tafi au ubashsharu bi fiha bi gulamin ko kuma daren da za a yi min bishara da an haifa min sabon da yace waɗannan darare guda biyu kowa ya san waɗannan darare ne masu muhimmanci a wajen mutum ko daren da za a ce an kawo maka amaryarka ko daren da za a ce matarka ta haifa maka sabon da dan adam yana son waɗannan darare yace to kaga waɗannan darare guda biyu basu kasance a gare ni ba bi ahabba ilayya basu kasance mafi soyuwa a gare ni ba min laylatin shadidatil jalid sama da daren da yake mai tsananin sanyi a cikin sa ana tsananin sanyi fi sariyatin min al muhajirina na kasance a cikin wata runduna daga cikin masu hijira daga Makka zuwa Madina cikin sabai kenan usabbihu bihim al aduwa wanda zamu waye gari zamu kafsa da abokan gaba yake wannan daren yafi masa soyuwa sama da daren da za a ce an kawo masa amarya ko daren da za a ce an masa haihuwa daren da zai waye gari zai kafsa da abokan gaba yafi masa soyuwa saboda wannan daren guda biyu Allah ya kara masa yarda malati al faslu thalithu fasali na uku خلافة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه إذا من قام هذا خليفة سيدنا عمر كو إذا من قال لك خليفة سيدنا عثمان كما يدو كل نكي قارمي متامنا يوم مالا ينا كومنا كومين أتكيتي ورغدا يد بزيز أو يتابا كما زي أنتنو يتنغطرو أبن بيكي سيو هجا يساشي shi sa ku ji ana sauran fita amma an ba ka batarin sayyidina Umar abu ne mai tsayi musamman khalifancin sa na shekara 10 nan a shekara 13 ne yana da tsayi sosai da sosai ko shekara Allah ya kara masa yadda malati al mabahful awwal kayfiyatu tawalli Uthman ibn Affan radiyallahu anhu al khilafata yadda aka shugabantar da sayyidina Uthman dan Affan a matsayin khalifa yadda aka jibinta masa shugabanci ko khalifancin musulmi bayan rasul sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yarda zamu je yadda abin ya faru insha Allah ta'ala malati qissatu shura qissatu shura ya qissatu shura ta faru shura sune mutanen da sayyidina Umar ya ware ko ya ambaci sunan su yace idan ya mutu a cikin su duk wanda aka zaba a matsayin shugaba babu komai ya amince da su gaba daya wasu mutane shi da ne zamu je mu ji su insha Allah ta'ala to su ake ce musu shura a lokacin kai abin ya fada kasance bale yace lamma tu'ina Umar radiyallahu anhu yayin da aka soki sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yana sallah kamar yadda muka ambata a baya yana sallah wancan ba majusan ya sada ya shiga sawon gabe soke shi da wuka waje uku wanda shine sai najiyar tafiya sayyidina Umar to lokacin da aka soke shi kafin ya kai ga mutuwa ja'ala al-khilafata fi sittati nafar sai sayyidina Umar ya sanya khalifanci karkashin mutane guda shida Uthman ibn Affan na farkon su akwai Uthman dan Affan Ali ibn Abi Talib nabi akwai Ali dan Abi Talib Talha ibn Ubaidillah na uku akwai Talha ibn Ubaidillah Az-Zubair ibn Al-Awwam na hudun su akwai Az-Zubair ibn Al-Awwam Abdurrahman ibn Auf nabi akwai Abdurrahman ibn Auf sai na karshe shine Sa'ad ibn Abi Waqqas da Sa'ad dan Abi Waqqas dukkanin su Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda kada kuma ta yan waɗannan mutane shida da yasa dan Umar sai na Umar ya ayyana su a matsayin shura kuma yace duk wanda aka dauka a matsayin shugaba ya cancanta dukkanin su suna daga cikin wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari shi yana ya rinka kiran suran sai yana cewa wana fil janna suna ciki suna cikin wanda aka yi bushara da aljanna tun suna duniya mutum goma nan al asharatul mubashshiruna bil janna mutum goma da Allah madaukakin sarki ya ba su kyautar aljanna tun suna tafiya a doran ƙasa Allah ya ƙara musu yarda gaba daya to waɗannan mutum shi din gaba daya suna cikin waɗancan mutane kaga sun cancanta ko shakka babu sai na Umar ya nada su a matsayin me a matsayin shugabanni malaiti wa qissatu shura ita wannan kissa ta shura waɗannan mutane da sayyidina Umar ya ware malaiti rawaha al-imam al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya fitar da ita ya rawaito ta a cikin ingantaccen littafin sa hatta na'lam anna at-tariha la yadhi'u malaiti har mu gane mu san cewa lalle fa tarihi baya tozarta tarihi baya mutuwa in dai an yi abu a baya to labarin sa ba sai ya dawo tarihi baya mutuwa fa hada al-imam al-bukhari yace wannan imam al-bukhari ne rawalana a'zama qissatayn kathura hawlahuma al-jadal ya rawaito mana wasu issoshi guda biyu daga cikin mafiya girman issoshi guda biyu wadanda a ƙarƙashin wannan kissoshi an tattauna abubuwa na jayayya a cikin su wanda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala walaqad zakara al-bukhari qissatan tawilatan fi maqtali umar radiyallahu anhu malaiti haqiqa imam al-bukhari ya ambaci kissar yadda aka kashe sayyida umar dan khattabi Allah ya kara masa yarda kissa ce mai tsayi kwarai da gaske hatta wasala ila har sai da imam al-bukhari ya kawo labari radiyallahu anhu bayan an soki sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda yana kan shimfidar mutuwa kila lahu sai aka ce da shi ausiya amiral mu'minina kai wasici ya kai amiral mu'minina istakhlif ka shugabantar ka sanya ɗaya daga cikin musulmi ya zamto khalifa ta yadda idan ka bar duniya ba sai an yi rikici ko rigima wajen zaɓar shugabanci ba idan ka ayyana ka ce wane ne bayana shikenan abin ya wuce duk wanda ka ayyana shi zai zama shugaba qala sayyidina umar yana wannan hali sai yace da su ma ajidu ahqqa bi hadha al-amr min ha'ula'i an-nafri yace ban samu wanda suke da mafi girman haƙi ba suka fi cancanta da wannan al'amari na shugabanci ba sama da waɗannan tawaga na mutane awir rahabi ko kuma wannan jama'a ta mutane aka ce an-nafru ko ar-rahab duk abin da suke nufi shine mutanen da suke ba su kai goma ba adadin mutanen daga uku ko kuma daga biyu zuwa abin da ya kai har tara ana ce musu ar-rahaqu ko an-nafar ba su karasa goma ba sai da amare ce to ni ban samu wanda suka fi cancanta da wannan al'amari na mulki ba sama da waɗannan mutane da ya ambata allazina tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutanen da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar duniya wa hum anhum radin yana mai yarda da su fasamma aliyan sai sayyidina umar ya ambaci sunayen sai yace akwai sayyidina ali wa usmana akwai sayyidina usman wa zubair akwai sayyidina zubair akwai talha akwai sayyidina talha akwai sa'adan akwai sa'ad ibn abi waqqas wa abdurrahman ibn auf da sahabi abdurrahman ibn auf radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya kara darasu gaba daya wa qala sayyidina umar yace yashhadukum abdullahi ibn umar abdullahi dan umar zai halacci wannan taron na mutum shida dan sa kenan ko zai halacci cikin su zai shiga cikin waɗannan mutane guda shida sai dai yace walaysa lahu min al-amri shay'un ba shi da komai a cikin al'amarin baya ɗaya daga cikin wanda za a nada a matsayin shugaba kun ji adalci ya shiga babu laifi ai shawara da shi wajen zaben shugabancin amma baya cikin ɗaya daga cikin wanda za a bashi wani abu na jagoranci fa in asabat al-imratu sa'adan fa huwa zaka sai na umar ya ce musu idan shugabanci ya dace ya fado hannun sa'ad dan abi waqqas yace fa huwa zaka to wannan abu ne mai kyau na gamsu da shi ya cancanta wa illa in ko a cikin wanda ku kuka ga yafi cancanta a zaba ba sa'ar dan abi waqqas bane falyasta in bihi ayyukum ma umira to dukkanin wanda aka shugabantar aka zaba a matsayin jagora ya nemi taimakon Sa'adu wajen tafiyar da shugabancin sa ya nemi taimakon Sa'adu wajen jagorancin sa wannan wasiya ce sai na Umar ke bari kafin ya koma ga Allah madaukakin sarki fa inni lam a'zilhu an 'ajazin wala khiyanati sai na Umar ya ce masa domin shi Sa'adu ban fatire shi ba shine a'zilhu ban dauke shi na cire shi daga mukamin sa na gwamna a Kufa ba saboda ha'inci ko saboda gajiyawa da yace ban cire shi saboda wannan ba kun san sayyidina Umar ya cire Sa'adu ayi a cikin a garin Kufa na dan mana isharar zuwa gare shi wato abin da ya faru shine sayyidina Umar dan Khattabi ya nada Sa'adu dan Abi Waqqas a matsayin gwamnan Kufa bayan an bude Iraki sai kasance shi yake tafiyar da al'amuran su to mutanen Iraki yan uwa mutane ne fitinan shugabancin su hatta sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda wanda shi ma bayan ya karba khalifanci ya mai da hedikwatar musulunci gaba daya ta koma Kufa ta koma Iraki kan gaba daya ya dauke ta daga Madina ya mai da ita Iraki to shi ma ya dandana rashin ladabi da rashin mutuntaka irin ta mutanen Kufa yayi ta complain da su yayi ta korafi akan irin abubuwan da suke masa na rashin kyautatawa to Sa'ad ya tsinci kansa a wajen waɗannan mutane saboda haka sai wata rana wasu daga cikin su sai suka taso suka zo garin Madina wajen Khalifa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda suka kawo karar Sa'ad cewa su ba su gamshi da shugabancin sa ba to kun san ko sai na Umar yadda yake inda yaji korafi irin wannan baya kasa abuwa sai ya bincika dan ya tabbatar da gaskiya tare da cewa ya san Sa'ad mutumin kirki ne manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasa yana mai yarda da shi amma sai tashi wasu mutane guda biyu sai ce ku tafi garin Kufa ku je ku bincike ku yi zagayen kuturin Kanawa ku ga abinda mutane suka faɗa akan Sa'ad gaske ne ko ba gaske bane saboda ka suka tashi suka tafi Kufa suka je suka rinka bi masallatai suka rinka bi cewa ga fa abinda mutane suka faɗa akan Sa'ad ga abinda karar da aka akan Sa'ad dan Abi Waqqas shin da gaske ne duk masallacin da suka shiga sai su kyakkyawar magana da yabo akan Sa'ad su ce ƙarya ne babu wannan magana haka aka rinka yi har sai da aka je wani masallaci sai wani mutum a cikin masallacin mai suna Usama ibn Qatada sai ya tashi ya ce to ni dai tunda an haɗa da Allah wallahi sai na faɗa gaskiya daga jika sun zai shari yace tunda an haɗa da Allah ne sai na faɗa gaskiya kun ce dan Allah mu gaya muku gaskiya yace to da gaskiya ne gaskiya inda Sa'adan kana la yasri bis sariya wala yuqassimu bis sawiya wala yuhsinu salah yace Sa'ad dan Abi Waqqas idan za a yaki baya zuwa nokewa yake jarimi irin Sa'ad dan Abi Waqqas shi ya ce yana nokewa yake yace kuma idan zai raba abu baya raban daidai wa daida yana fifito su akan wasu zalunci yake baya adalci sannan kuma mafi girman abin da ya bata wa Sa'ad rai bai ji dadi ba sai ce wai Sa'ad bai iya sallah ba Sa'ad da ya sallah bayan manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi a wajen sai koyi sallar kai tsaye to kuma bai iya sallah ba to shine Sa'ad abin bai masa dadi ba yace ni da nayi na ganna a lokacin da ina ɗaya daga cikin mutum shida wanda babu kowa a gaban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu kadai ne yana ɗaya daga cikin wanda suke da sabiqa wajen shiga addinin musulunci rigi wajen addinin musulunci sai naga lokacin da mu shida ne kawai duk wanda ba mu ba musulmi bane a lokacin yace ni ne manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bada fansar mahaifansa gare ni ba wanda annabi ya taɓa haka sai ni lokacin da aka yaƙin Uhud da yaƙiyarin taɓe musulmi suka juya baya an bar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga shi sai an wasu tsararran mutane Sa'ad yana ciki shine mutumin da ya fara harbi da dikiriya saboda Allah saboda haka ya rinka harbi yana kare manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi yana ce masa irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi kai harbi ya Sa'ad na baka fansar mahaifina da mahaifiyata ya Sa'ad annabi ya rinka gaya masa haka yace to babu wanda annabi ya taba bada fansar mahaifiyarsa da mahaifinsa sai ni yace ni ne yace to shikenan tunda ka faɗi wannan maganganun a kaina guda uku sai ni ma zan maka addu'a guda uku sai ce ya ubangiji in dai abinda wannan bawa naka ya faɗa ƙarya ne wa arribhu lil fitna shikenan kawai sai shi yace ya ubangiji ka tsawaita rayuwarsa
ka sa ya tsufa so tsaye dade a duniya sannan ya ubangiji ka tsawaita talaucin sa sai ka sa talauci ya kama shi ne karfi sannan akwai cewa arribhu lil fitna ka bijirar da shi ga fitintunu ka sa fitina su baibaye shi kuma abin da ya faru kenan wannan mutumi mai suna Usama ibn Qatada sai da ya kasance yayi shekarun da fatarsa ta nan wajen ta ido ta kwanta akan idansa saboda tsufa ya tsufa sosai tare da wannan shekarun nasa da tsufansa sai kasance idan an mata sun zo wucewa yara sai rinka kai hannu yana taba su yana cewa asabatni da'awatu sa'at asabatni da'awatu sa'at wallahi addu'a sa'at sa'at ce ta kama ni addu'a sa'at ce ta kama ni bayan Allah kenan Sa'ad ɗan uwa na ɗaya daga cikin mujabud da'awa wanda idan suka yi maka addu'a Allah yana karɓa Sa'ad kamar yadda muka ji Bara'a bin Malik a baya ko ɗan uwa na ta tambaye to ga Sa'ad shi ma yana cikin su bayan shi akwai mai irin sunansa Sa'id ibn Zaid zamu ji sunansa shi ma a gaba shi ma yana ɗaya daga cikin mutanen da idan sun yi addu'a Allah maɗaukin sarki yana karɓa hadisi na cikin Bukhari shi Sa'id kenan wata mata ta taba kawo ƙararsa cewa wai ya cinye mata fili ya kwace mata fili yace ni zan kwace miki fili da baiwa Allah ni da naji manzon Allah kira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa wanda duk ya zalunci wani gurgurdan dami ɗaya na fili ran tashin alkiyama za a jijjigo daga ƙasa ta bakwai wannan iya abin da ya zalunta dora masa a gafadar sa idan ka zalunci mutum dami ɗaya ka kara takun da ba naka ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce abinda za a yi maka ran tashin alkiyama shine wannan inda ka kara din daga kasan bakwai za a jijjigo shi sai an fito da shi tsawon kasar sa ne sai dora maka a gafadar kuma sai ka dauka uwiqa lahu min sabai arabin haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam za a dora masa wannan abin daga kasan bakwai yace ni ne ji annabi ya faɗa haka za in zalunce ki yace to shikenan indai abin da kika faɗa a kaina ba haka bane sharri kike min to Allah madaukakin sarki ya kashe ki a wannan kasar taki kuma abin da ya faru kenan a wannan filin da ta Sa'idu ibn Zaid sharri a wannan filin ta fada wata rijiya shikenan sai kasa aka mai aka rufe ta zama to kabarinta eh to shi sa akwai bayin Allah har yanzu akwai bayin Allah da taba su wallahi matsala an ka taba shi maka addu'a yace maka Allah ya isa wallahi sai ka lalace ina gaya maka har yanzu akwai irin waɗannan bayan Allah lalle kuma ka gane su ba kuma lalle ka ga wani akram kallani mai karatun Qur'ani ko mai sallah ba a'a wani ma an ka ganshi ko kare ne shi amma wallahi in kai masa abinci Allah isa wallahi kare ne gandi dai haka mutu Allah ya sa mu dace saboda haka sayyidina Umar yake gaya musu cewa idan sun dora Sa'adu akan shugabanci yace to ya cancanta in kuma Allah ya sa shugabancin kun ga sayyidina Umar bai musu karfa ba idan shugabancin ba kansa ya fada ba yace to duk wanda aka dora a matsayin jagora ya nemi Sa'ad dan Abi Waqqas ya rinka taimaka masa akan sha'anin mulkin sa falamma furiga min dafnihi lokacin da aka kammala binne sayyidina Umar yanzu ya tuka kenan ko an kai shi an binne shi an dawo ijtama'u radiyallahu anhum waɗannan mutum shida sai suka tattara suka hadu a waje guda dan zaba shugaba a cikin su Allah ya kara masa yarda yace is'alu amrakum ila falafatin minkum yace ku sanya al'amarin ku zuwa mutum uku daga cikin ku mutum nawa aka ware aka ce a zaba ba mutum shida ba sai ce to mutum shidan ne mai zai hana mutum uku su stepping down su ba mutum uku idan mutum uku suka janye saura mutum nawa kenan saura mutum uku kaji hikima yace is'alu amrakum ila salafatin minkum yace ku sanya al'amarinku zuwa ga mutum uku daga cikin ku fa qala zubair sai zubair ibn al-awwam ya fara magana sai ce ja'altu amri ila ali ni dai na janye nawa kasan na janye na bawa sayyidina ali ya bawa sayyidina ali sayyidina ali dama ya dan uwansa ne ko da zubairu da sayyidina ali wa da kani ne da mahaifiyar zubair safiya bintu abdul muttalib da mahaifin aliyu a abi talib ibn abdul muttalib ya wane da kanwa an fahimta kaga wane da kani kenan ko yawa shi sa malami ya sa lamba a kasa sai ya ce koma kasa zamu karanta lamba ce biyu sai ce hadhihi ruwayatu, wannan ruwaya da take nuna cewa Zubair ya janye nasa kasan na mulki ya ba sayyidina Ali. Tubayyuna lana haqiqatal amri bi suratin damighati, yace tana bayyana mana haƙiƙar yadda al'amari yake da sura da za ta gamsar da mai saurari. Wa hiya anna Zubair, shine haƙiƙa Zubair ibn al-Awwam lam yakun min mughdibi Ali, bai kasance daga cikin masu kin sayyidina Ali ba. Dan shi Zubair suna yana cikin wadannan shi'a suke zagi. Me yasa shi suke zagin sa? Saboda kun san lokacin da aka yi Jamal, yana ɗaya daga cikin wanda suke tare da Nana Aisha da Talha, da shi da Talha ibn Ubaidillah da Nana Aisha su ne suka jagoranci yakin Jamal, wanda kuma yakin Jamal an yi shi ne tsakanin su da tsakanin tawga sayyidina Ali. Me ya jawo yakin? Su ma suna da ra'ayin lallai a zaro a fito waɗanda suka kashe sayyidina Usman a yi musu hukunci, suna da wannan ra'ayi. Ina fata an fahimta. To sai in shi'a sai suke ganin cewa shi ma Zubair yana cikin munafikai, yana cikin arna, yana cikin kaza, suka zazzage shi. To yanzu mutumin da yake cikin munafikai shine zai janye nasa kasan na mulki ba sayyidina Ali kenan? An gane? Ashe ba wani gaba tsakaninsu kenan ko? Kowa yayin da gwargwadon ijtihadin sa, gwargwadon abin da ya fahimta daidai, gwargwadon abin da zai tsaya a gaban Allah madaukakin sarki akan sa. Kowa yayi hukunci ne akan haka. Malai ce kaifa wa huwa ibnu ammihi, to taya ma za a yi a ce wai suna gaba ko yana kinsa bayan dan banfansa ne, dan wa huwa ibnu ammatihi, bayan dan gogonsa ne. Safiya ita ce Safiya, wa qad rashahahu lil khilafa, kuma gashi ma ya zabe shi dan yin khalifanci. Kama huwa zahirun min hadhihi ruwaya, kamar yadda yake zahiri a wannan ruwaya da muka karanta yanzu. Wa qala Talhah, sai mu dawo sama. Shi kuma Talha ibn Ubaidillah sai yace ja'altu amri ila Uthman, ni kuma na waka sanna ba sayyidina Uthman, mutum bi san zanye kenan ko? Wa qala Sa'd, sai Sa'd ibn Abi Waqqas Allah kara masa yarda, yace ja'altu amri ila Abdurrahman ibn Auf, ni kuma na waka sanna zanye na ba Abdurrahman dan Auf. Yan saura mutum nawa? Saura uku. Yanzu da waye da waye suka zanye? Zubair, Talha, Sa'd, yan saurawa Uthman, Ali, Abdurrahman. Yawwa, sannan waɗannan su ne shugabancin zai faɗa wajen ɗaya daga cikinsu. Wa haka za ta nazala salafatu, haka mutum uku daga cikinsu suka janye daga shugabanci, guda mutum guda ukun duk suka janye. Almurashahuna idan salafan, to sai kasance yanzu ‘yan takara su ne almurashahuna. Idan bayan janye waɗancan salafatun su su uku ne yanzu. Aliyun ibn Abi Talib, akwai Ali ɗan Abi Talib, wa Uthman ibn Affan, akwai Uthman ɗan Affan, wa Abdurrahman ibn Auf, sai kuma Abdurrahman ɗan Auf, Allah ya ƙara masa yarda. Fa qala Abdurrahman, to bayan sun keɓe su su ukun yanzu, yanzu su ukun za su yi kuma abin da yake gabansu. Sai Abdurrahman da ya ƙara magana sai ya ce ayyukuma tabarra'a min al'amri fa naj'aluhu ilayhi, a cikin kuku biyu, ko sayyidina Uthman ko sayyidina Ali, waye zai haƙura ya kubutar da kansa daga karɓar mulkin sai mu maida al'amarin ya koma gare shi, ya kasance shi zai zaɓi tsakanin mutum biyu daga cikinmu, ko wani ko wanda kuma shi bai janye ɗin ba. Kun fahimta kuwa? Yawwa, ma'ana abin da yake nufi shine a cikin sayyidina Ali ko sayyidina Usman ɗaya ce shi ma ya janye, idan sai ya kasance saura mutum ɗaya da Abdurrahman ko, idan suka yi haka sai ya kasance shi wanda ya janye ɗin sai a sa shi a ce zaɓo duk wanda ya ga dama a cikinsu. Waye zai haka? Ya ce fa naj'aluhu ilayhi, sai mu sanya al'amarin zuwa gare shi. Wallahu alayhi, sai shi kuma ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokar Allah, shine wallahu alayhi wal islam, ya kuma kiyaye haƙƙin musulunci. La yanzuranna afdalahum, sai ya kalli ya duba ya ga waye ya fi falala a cikin mutum biyun da suka rage. Fi nafsihi, a ransa sai ya zaɓa. Fa askata shaykhani, dattawan guda biyu kowa sai ya shiru. An fahimta? Sayyidina Uthman da Sayyidina Ali kowanne daga cikin sai ya shiru, bai sai ya janye ba. Fa qala Abdurrahman ibn Auf, shi Abdurrahman ɗan Auf da ya yi maganar sai ya ce afa taj'alunahu ilayya wallahu alayya alla alu an afdalikuma, za ku yadda ku mika al'amarin zuwa gare ni, ni in janye ya kasance sarakun ku biyu, ni kuma sai zaɓi wanda ya fi dacewa a gare ku. Sai ce wallahu alayya, ni kuma sai in kiyaye Allah maɗaukakin sarki, in kiyaye alfarma Allah maɗaukakin sarki a cikin zaɓen da zan yi. Allah alu an afdali, kuma ba zan gushe ba daga wanda ya fi falala daga cikin ku shi zan zaɓa. Kun amince min a haka? Kala duk su su bin sai suka ce na'am mun amince. Yan saura mutum nawa? Saura mutum biyu. Ya zuwa mai zaɓe kenan Abdulrahman. Fa akhadha bi yadi ahadihima, sai ya riƙe hannun ɗaya daga cikin su, hannun sai yadda Ali fara riƙewa kamar yadda za ku ji. Fa kala, sai ce laka qarabatu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sai kai kana da kusanci na musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal qadamu fil islam, sannan kana da rigaye a cikin addinin musulunci, kana ɗaya daga cikin na farko-farkon shiga ko karɓar addinin musulunci. Wannan duk falala ce ko ba falala ba ce? Falala ce. Yana lissafa masa falalin da Allah maɗaukakin sarki ya masa a cikin addinin. Ya ce ma qad alimta, irin abin da kai ma ka riga ka sani duk abin da na gaya maka. Fallahu alaika, ya ce ina haɗa ka da Allah. La in amartuka, idan na zaɓe ka na shugabantar da kai, la ta'dilanna, za ka yi adalci. Wala in amartu Uthman, sannan kuma ina haɗa ka da Allah, idan ba kai na zaɓa ba na zaɓi Uthman ɗan Affan, la tasma'anna wa la tuti'anna, za ka ji kuma za ka bi. Shi ne abin da ya gawa sayyidina ɗan Abi Talib. Sayyidina Ali ya amji idan an zaɓe, zai yi adalci idan an zaɓe shi. Idan zaɓe bai faɗo kansa ba zai yi ne, zai ji zai bi, ya yadda. Thumma khala bil akhar, sannan sai ya ƙara keɓewa da ɗayan. Waye ɗayan kenan? Sayyidina Usman. Sai shi ma sai ya keɓe da shi. Wa huwa Usman, shi ne sayyidina Usman. Fa qala lahu mithla dhalika, sai ya gaya masa irin abin da ya gaya wa sayyidina Ali ɗan Abi Talib. Allah ya ƙara masa yarda, shi ma diye masa waɗannan maganganun. Idan na zaɓe ka a matsayin shugaba za ka yi adalci, idan kuma ba kai na zaɓa ba za ka ji za ka bi. Ya ce ya yadda. Falamma akhadha al-mithaqa, yayin da ya riƙe alƙawari a wajen dukkanin mutum biyu daga cikinsu kowa ya amince, ƙala, sai ce irfa yadaka ya Uthman, daga hannunka ya Uthman. Fa bayahu, sai kama hannun sayyidina Uthman sai masa mubaya. Waye zaɓa kenan? Sayyidina Uthman. Amma kun ga wannan ruwaya sai ta nuna cewa kamar ana gama wannan tattaunawar ya kama ni sai masa mubaya ko? To abin ba haka yake ba. Kamar yadda za mu zo mu ji, sai da ya kusan kwana uku yana zagaye a cikin garin Madina. Duk wasu manya da suka isa a fasa faɗa a cikin garin Madina, sai da ya je ya tuntuɓe su. Ba haka kawai ya kama hannun sayyidina Usman ba, a'a, sai da ya tuntuɓa yayi zagaye sosai, ya ji ra'ayin mutane, sannan sai ya dawo kuma sai ya zaɓi wanda ra'ayi ya fi karkata da shi. Za ku ji insha Allahu ta'ala. Wa baya'a lahu aliyun, yana kama hannun sayyidina Usman yana masa mubaya'a, shi ma sayyidina Ali nan take sai kama hannun sayyidina Usman sai masa mubaya'a, shi ma ya bi kenan ko? Zance ya ƙare. Wa walad ahlud dar, duk sauran mutanen da suke cikin gidan sai suka rinka shigowa. Fa baya'u, duk suka wuce sayyidina Usman baya'a gaba daya. Shi kenan yanzu kai ya hada akan waye shugaba? Sayyidina Usman dan Affan. Allah ya ƙara masa yarda. Sai ma lati hadhihi riwayatul bai'ati li Uthman radiyallahu anhu, wannan ita ce riwayar yadda tarwayto yadda akai mubaya'a ga sayyidina Usman dan Affan. Allah ya ƙara masa yarda. Kama fi sahihi al-Bukhari, kamar yadda take a cikin sahihi al-Bukhari. Wa hunaka tafsilatun ukhra fi sahih, ma lati a cikin sahihi al-Bukhari akwai wasu ƙarin bayanai da Imam al-Bukhari ya kawo a cikin wasu riwayoyi. Ga su kamar haka. Anna Abdurrahman ibn Auf, abin da ya faru shine haqiqa Abdurrahman dan Auf, jalasa thalathata ayyamin yas'alu al-muhajirin wal ansar, ya zauna har tsawon kwana uku daga lokacin da ya ga sayyidina Ali cewa idan na zabe ka a matsayin shugaba zaka yi adalci, idan na zabi sayyidina Usman zaka bi shi zaka ji. Yace ya yadda. Sayyidina Usman bai ga masa haka daga lokacin kuma sai ya tashi sai ya kyale shi. Saboda haka sai ya koma kuma sai ya rinka aikin da ya kamata, shine sai ya rinka bincike, ya rinka bibiya, ya rinka tuntuɓa, ya rinka bin duk wanda ya kamata, ya je haƙon kusa mutane gida ke zuwa, ya gida gida ke. Sai ga abin da ya faru tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Usman, wa kake gani ya fi dacewa? Sai a ce wani. Sai ya tafi wani gida. Tsakanin sayyidina Usman da sayyidina Ali, shugabanci, khalifanci, wa kake gani? Sai a ce wani. Sai ya tafi. Haka ya rinka yi. sabai ba ƴan cewa bane ƴan uwa suna so komai su dora shi akan gurbin sa adalci kenan saboda ka hatta qala radiyallahu anhu har sai da shi Abdurrahman ibn Abd da kansa yake cewa wallahi ma taraktu baitan min buyutil muhajirina wal ansar kaji ba yace wallahi ban bar wani gida daga cikin mutanen Madina ba da kuma mutanen da suka hijira muhajirai kenan illa wa sa'altuhum ma ra'aytuhum ya'dinna bi Uthman ahada yace ban bar wani gida daga cikin gidajen muhajirai ko ansar ba illa wa sa'altuhum sai sai da jina tambaye su na tuntube su yace fa ma suna hada wani da sayyidina Usman ba duk wanda na ce musu sayyidina Usman kowa ne sai sayyidina Usman kun ji dalilin da ya dawo yawa sayyidina Usman bi ubaya duk wanda ya tambaya sai a ce masa sayyidina Usman yace banga wani wanda yake hada sayyidina Usman da wani ba to shine dalili abinda mutane suka fa karkata sai dawo yi mubaya akan sa ai anna hadha al-amra lam yakun mubasharatan fil bai'a sai malai yace ai al'amarin ya bai kasance wai nan take ake mubayar bayan tattaunawa su ba a wa inna ma jalasa ba'da an akhadha al-ahada shi sayyidina Abdurrahman dan Auf ya zauna bayan ya riki alƙawari da su saban nan guda biyu alaihi ma salasata ayyam har tsawon kwana uku thumma ba'da zalika ikhtara Uthmana daga baya kuma ya zaɓi sayyidina Uthman a matsayin shi ne wanda zai jagoranci al'umar annabi ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai malai ce wa minal muhzin daga cikin abin da yake na takaici da bakin ciki annana nara kutubat tarih alhaditha yace zaka ga muna kallon wasu daga cikin littattafan tarihi musamman na zamani waɗanda ake rubuta su kwana-kwanan nan allati tatakallamu an hayati sahaba irin littattafan da suke yin zantuttuka suke tattaunawa game da rayuwar sahabbai to uridu an riwayat al-bukhari sai su kau da kai game da riwayar bukhari wa ta'khudhu bi riwayat abi mikhlaf sai kaga sun dauko riwayar abi mikhlaf fi tarihi tabari wanda imam at-tabari ya kawo a cikin tarihin sa wa hadha nassuha ga nassin ita riwayar abi mikhlaf din yadda tazo bayan kun ji ta cikin bukhari ko kun tuna abi mikhlaf kuwa kun tuna shi wa abi mikhlaf Lut bin Yahya wannan tantira makarantun ko yawwa kun ga shi sa tun farko malamin haska muku shi don ku gane shi to kun ga wannan ruwaya da muka karanta yanzu Imam al-Bukhari ya rawaito kuma a cikin sahihin sa a cikin sahihin littafin sa ya rawaito kada maka ce ko a cikin littafin sa na tarihi ne tunda ka san Imam al-Bukhari yana da littafin tarihi ba kuma a cikin adabul mufrad bane ba kuma ɗaya daga cikin littafin sa bane a cikin sahihin sa ya rawaito saboda ka kisa ce ingantacciya amma sai ga wasu daga cikin malaman tarihi saboda wannan kissar da zamu kawo yanzu ta fi tsayi akwai wasu ƙare-ƙare wanda babu su a cikin wata makaranta kuma bata inganta ba to su saboda kain kissar da ƙayatar da kissar da ƙayatar da kissar sai su rinka kawo ta ƙaryar sai su kawo da kai game da ta gaskiya malam zai kawo maka ta ƙaryar ita ma yanzu domin in ka ganta sai ka lura ina fata an fahimta yawa to ita malam zai kawo maka yace wa hadha nassuha wannan shine nassin ruwayar da shi abi mikhnaf ya rawaito Lut bin Yahya لما طعن عمر بن الخطاب قيل له يتي لوكتين دا اكا سوكي سيدنا عمر بن الخطاب الله قال ما سيردا قيل له سي اكا تي دشي يا امير المؤمنين يا كايسر كين مؤمني لو استخلفت مي زي هنا تكليفان تن دا وني كسانيا وني ا متسين شغبان مسلمي قال سي سيدنا عمر يتي من استخلف تو وازن خليفانتر وازن سانيا زمتو شغبا لو كان ابو عبيده ابن الجراح حيا استخلفته اتي دا ابو عبيده عامر ابن الجراح انا راي اتي تو با تنتما با مكوا كما يد يزو اتي wannan ruwaya ta ƙarya shi zan dauka na dashi a matsayin shugaba yace da a ce yana raye to da ba wani zantan ma na da shura ko in ce da wani a'a kawai zan ayyana muku shine in ce shine shugabanku fa in sa'alani rabbi idan ubangiji na ya tambaye ka ya kulu aina ji annabin ka yana cewa innahu aminu hadhihi al-umma shi abu ubaida shine amintaccen wannan al'umma gaba daya to yanzu kaga na dora al'umma menene amintaccen ta an fahimta ai ko yawwa walau kana salim maula abi hudhaifa tahayyan nabi kuma inda ace salim maulahu abu hudhaifa yana nan araye shi ma istakhlaftuhu da sai na halifantar da shi shi ma salim sai ne daga cikin mahaddata alqurani wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wasiyaci da cewa ku karba alqurani ku koye shi daga bakin mutum hudu shi wannan salim yana daga cikin mutum hudu yace to da ace shi ma yana raye bai mutu ba da zan nada shi a matsayin shugaba ko da ban tuntubi kowa ba fa in sa'alani rabbi idan ubangiji na ya tambaye ni game da abin da yasa na nada shi qultu sai nace sami'tu nabiyyaka yaqulu naji annabin ka yana cewa game da shi inna saliman shadidul hubb lillah hakika salim annabi ya ce shi salim yana tsananin san Allah madaukakin sarki kaga mutumin da yake tsananin san Allah zai dai zalunci ba zai zalunci ba to a lokacin kuma da sun mutu shi salim ya mutu ne a ɗaya daga cikin yaƙoƙin radda da aka yi shi salim a yaƙoƙin radda ya mutu shine wanda yake cewa sai ya za a matsayin sa na madatin alqur'ani ya gudu lokacin da ake tun lokacin sayyidina abubakar tun a lokacin ya rasu shi kuma abu ubaida ya rasu ne a iraki lokacin da aka yi ta'un abwas wata yunwa da aka yi a iraki to shi wannan yunwa ta tafi da shi a nan ya rasu saboda ka duk ba ɗaya daga cikinsu faƙara lahu rajulun ana wannan tattaunawar sai wani daga cikin mutanen da suke wajen da sayyidina umar yake wannan bayani sai ya ce da sayyidina umar adulluka alaihi ni zan nuna maka wanda yafi dacewa kasa abdullahi bin umar yace na ɗanka abdullahi dan umar faƙala sai zai dabari ce ƙatalaka allahu allah ya wadar ranka ƙatalaka allahu sai allah ya wadar ranka wallahi ma aradta allah bi hada yace wallahi wannan magana ta ka ba allah ka nafa da ita ba so kake kawai ka barje ni ko so kake ka faɗa abin da zan ji daɗi amma ba Allah ka nufa da wannan maganar ta kaba wai haka kai tanka kaifa astakhlifu rajulan kiya za a yi na shugabantar na halifantar da mutumin da ajaza an talaqi imra'atihi wanda ya gajiya ya kasa wajen iya sakin matarsa bai ma san yadda ake saki ba yadda ruwaya ta nuna kenan amma da nake ga muku wannan ruwaya ce ta ƙarya ko yawa amma ita kissar sakin mace da sayyidina Abdullahi dan Umar tabbatacce ta tabbata sayyidina Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada wanda kun san ƙa'idar ta shari'a ba a sakin mace idan tana cikin jinin al'ada duk mutumin da ya saki matarsa tana jinin al'ada yayi bid'a kuma ya saba wa Allah madaukakin sarki sayyidina Umar sai kai karar ko kuma ya kawo kuka wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa dan sa Abdullahi fa ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da sayyidina Umar murhu falyuraji'a umarce shi ya dawo da ita saboda haka sai aka umarci Abdullahi Umar sai ya dawo da wannan matar to amma malami suka ce wannan sakin fa da ya mata yayi an gane wannan shi ne zancen da yafi inganta a cikin aqwalul fuqaha cewa sakin yayi tunda ce masa aka yi murhu falyuraji'a ya dawo da ita ashe sai an tafi ake me dawo da ita kenan haka sakin yayi me kenan sai yayi eh to idan mutum ya saki matarsa bayan ya mata saki biyu sauran nawa kenan to tana cikin jinin al'ada sai ya ganganci sai ya fushi sai zuciya ta ɗebe sai ya sake ta yana cikin ta shigin ta ta fara abana har sai ta yi wani aure ta tanki ha zaujan ghairahu sai ta yi wani auren kuma ke saboda haka haka al'amari yake idan mutum namiji zai saki mace sai ya bari sai ta yi tsarki idan ta yi tsarki kada ya sadu da ita sannan sai ya saki ta an fahimta shine ya ayyuhan nabiyyu idza qallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna kenan a lokacin ka saki mace li'iddatihinna da iddatta daidai za ta yi irganta yadda ya kamata amma idan mutum ya saki ta a jinin al'ada ko kuma ya sadu da ita a to duk wannan shari'a ba ta yarda da shi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan ruwaya ta ce sayyidina Umar sai yake cewa ta za a yi na shugabantar da mutumin da bai ma iya saki ba ya gajiya wajen saki san yadda ake saki la araba lana fi umurikum yace ba mu da wani rabo a cikin wannan al'amarin naku na shugabanci ni dai nayi shi kenan amma iyalai na babu yace ma hamituha fa arghabu fiha li ahad min ahli baiti, yace ni ban gode wa wannan shugabancin da ne ba, ballantana nayi kwadayin ta ga daya daga cikin iyalan gidana. Me yake nufi da bai gode mata ba? Saboda irin wahalar da ya sha, shugabanci ɗan uwa nauyi ne, wallahi shugabanci responsibility ne, kwata kwata shugabanci ba jin daɗi bane. Duk wanda kaga ya samu shugabanci yana jin daɗi, yana fantamawa, suna rantsa da Allah, kun ji na muka rantsuwa, wuta balbale yake ci, ina gaya muku wuta yake ci, ina gaya muku. Amma wallahi shugabanci responsibility ne, ɗaukan nauyi ne. Yadda kaga a gidanka, yadda kaga a gidanka, ga kanan dai ga kanan, kana da ƙarfi, yau gobe baka da ƙarfi, kullum a ci maka kawo, ba haka bane? Ka tashi wani lokacin ma naira 150 ta aljihunka, a ce za a kai yaro asibiti 2,500 kuɗin magani, ba haka bane? Ba haka ake ba? Shi yadda za ka je ka nemo, sai ka je ka nemo, ka fita kana kunci kana abin nan, kana dawa kuma an gama, sai a ce to baka ba da kuɗin cefa ne ba, kana kunci sai dai ka bayar. Me yasa ka debo wani da gaske, sai ka bayar. Gobe kana zo, sai a ce to lokacin biyan kuɗin makaranta yayi, kuma fata dole ne a kanka ba, sai ka yi. Haka shugabanci yake. Yadda kaga kana gudanar da gidanka cikin shugabanci, mutumin da ya bar iyalinsa sasakai zai fita waje, ya je wajen mai shayi ya ci indomi da kwai da meye da sauransu, ya hira, ya taso, ya share, ke ci gida, gida kuma ba komai. In ya dawo sai ya ce wallahi ni ma ban ci komai ba. To dan Allah, wannan irin azalimi ne. Daidai yake da irin shugabannin da suke barin talakawansu don yiwa su kuma suna ajarta kansu ba, daidai ne ba? Gwanda ma magidanci shi iyalan nasa ba su fi guda mutum goma ba, ko ba su da yawa. Amma yanzu ko kansila ne kai, ko kansila ne kai da kake wakiltar mutanen babban gidi. Dala mutanen babban gidi sun kai mutum nawa? Da yawa, da yawa. To duk da haƙƙi ba akan kansila. Allah ina gaya muku, me za a karɓa? Ba neman suke yi ba? Ba kamfen suke zuwa su yi ba? Ba kuɗi suke, ba fasa suke liƙa ba? Na rantsa da Allah duk da haƙƙin mu akansa. Ina gaya muku, ballantana ka tafi majalisar jaha, dan majalisar tarayya, chairman, gwamna, sanata, shugaban ƙasa da sauransu, duk haƙƙin mu yana kansu. Kaga mutum ya samu shugabanci cikin wata shida katal ya canza, kana iya ganin kashin fuskarsa da tayanin muni, da kai sai ka ce dura ake masa, wallahi diya ta ciko. Wani irin shugabanci ne? Ana ga maka Sayyidina Umar ya rame mutum ne mai kiba, an yi yunwa, ya rame, ya haramta wa iyalan gidansa cin abu mai daɗi, shi ma haramta wa kansa. Amma mutum yana shugabanci, yana ƙara kiba, yana ƙara samun kuɗi da sauransu. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Wallahi wallahi ku daina sha'awar shugabanci, wallahi bala'i ne. Za ka yi shugabanci ka samu kuɗi a duniya, amma wallahi in ka je gaban Allah akwai matsala. Allah duk sai ka kawo accountability duk na abin da ka kashe da abin da aka baka, duk sai ka zo kai lissafi wa Allah maɗaukakin sarki. Na rantsa da Allah, naira ɗaya ta shigo ta mutane sai ka kawo, sai kai lissafin ta. Na rantsa da Allah, naira ɗaya ba ta gifta ba, sai ka zo kai bayani ya kai da ita, ba ta mutane ba ce ya kai da ita. Dan Allah, mai abin sha'awa a wannan? Ka je da shugabancin gidanka ma kawai, ka je da shugabancin rumfarka da shagonka da yaranka da sauransu, wannan ma ya ishe ka. Shi kansa wannan sai an muku shari'a gaban Allah maɗaukakin sarki. Shi kansa wannan, ka je da shugabancin, idan kai malami ne, shugabancin ɗalibanka da sauransu, duk sai an muku shari'a. Ka je ka kindumu, duk wannan bai ishe ka ba, sai ka je ka kindumu. Allah ya sa mu dace. Saboda haka a wannan ruwaya, Sayyidina Umar ya ce inda Salim yana nan to zai iya bashi. Fa qala lahu rajul, wannan mutum ya ce masa, yana da Abdullahi dan Umar. Sayyidina Umar ya ce bai nufi Allah da wannan maganar tasa ba. Ya ce masa, mutumin da bai iya ya gaza wajen sakin matarsa, wannan bai kamata a bashi shugabanci ba. Ya ce wannan shugabancin ni ban gode masa ba, ballantana ne kwaɗayin ɗaya daga cikin iyalan gidana ta samu. Sai ce in kana khairan, idan shugabancin nan da muka yi alkhairi ne, faqad asabna minhu, to mun samu abin da muka samu, ni ba na yi ba, to ya isa a bar shi haka. Wa in kana sharran, idan kuma ba alkhairi ba ne, sharri ne, fa sharrun anna ala Umar, to sharri ne akan iyalan Umar, abin da muka yi ya ishe mu. Allah ya yafe mana. sannan sai yace bi hasbi ali umar ay yuhasaba minhum rajul wahid wa yus'ala an amri ummati muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ya ishi iyalan umar ay yuhasaba minhum rajul wahid ya kasance mutun dai kawai daga cikin su ai wa hisabi ni yanzu a matsayina na umar ne shugabanci ko to abin da ya shafi al umar annabi muhammad kira da amince tsara tabbata a garce ni kadai za a tuma amma idan yanzu kace in sa dana abdullahi dan umar fa shi ma ya fara shiga ciki bayan ni shi ma sai an tume shi ina fata an gane yawa wa yus'ala an amri ummati muhammad shi kadai za a tambaya game da al umar annabi muhammad kira da amince tsara tabbata a gare shi amma laqad jahadtu nafsi wa haramtu ahli yace hakika wannan al'amari na shugabanci nayi kokari akan kaina matuka na matsa kaina na takura kaina wa haramtu ahli na haramta wa iyalaina abubuwa dewa dan al'umma su ji dadi wa inna dautu duk da haka sai da umar yace idan na samu tsira kafafan yan uwa shine ba yabo ba fallasa wai duk wannan abin da sai da umar ya duk adalcin nan da yayi abin da yake cewa da yazo barin duniya cewa idan ya samu fita daga duniya kafafan ba yabo ba fallasa la wizra wala ajra ba lada ba alhaki inni la sa'idun yace to na dace in fita aka kawai ma na dace yace wanzur ka duba fa in istakhlaftu idan na sanya wani a matsayin khalifa wanda zai jagoranci musulmi fa qad istakhlafa man huwa khairun minni yani ababakr duk lokacin da zai bar duniya ba shi ne halifar ta da sayyidina abubakar sayyidina umar ba kai tsaye da mai yace shi wanda ya zaba sayyidina umar ne kawai yace to idan na dauki wannan dora shi a matsayin shugaba yace ai nayi koyi da wanda yafi ni alkhairi shine sayyidina abubakar wa in atruku idan kuma na bar nada wani ban nada kowa ba faqad taraka man huwa khairun minni haka wanda yafi ni alkhairi shi ma ya bar gurbin bai nada kowa ba wa yake nufi yani rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garin jabar duniya bai nada kowa ba annabi bai nada kowa ba tsira da aminci tsara tabbata a garin tare da cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi zai iya nadawa dan babu wani annabi daga cikin annabawan Allah ko manzo daga cikin manzannin Allah fa sai idan mutuwa suka zo sai Allah ya sanar da shi sai an bashi zabi ma cewa a dauke shi ko kuma a daga masa kafa duk wani annabi sai an masa haka kaga ashe ya san da tafiye sa kenan ko to ashe yana sanar bai ba bai ba bai nada ba ya jingina al'amarin zuwa ga al'ummar musulmi su suka tattaru suka zaba sayyidina Abubakar Siddiq da kansu Allah ya kara masa yarda yace walau walai wadhi Allah dinahu Allah madaukin sarki ba zai taba tawazar da addinin sa ba fa kharaju sai suka fito daga wajen sayyidina Umar thumma rahu daga baya kuma sai suka kara komawa faqalu suka ce ya amiral mu'minina ya kai sarkin mu'minai law ahitta ahadan me zai hana muna kara na cewa muna kara mi kokon bara me zai hana kai mana wani alƙawari ka dora mana wani ka gaya mana wanda ya kamata a sa faqala sayyidina umar yace ad kuntu ajma'tu ba'da maqalati lakum an anzura fa uwalli rajulan amrakum huwa ahraakum ay yahmilakum ala alhaq yace ad kuntu ajma'tu na riga na tattara al'amarina ba'da maqalati lakum bayan abinda na riga na gaya muku zan tattaka da na gaya muku dazu an anzura zan duba ga fa uwalli rajulan in shugabantar in jibintar da wani mutum amrakum al'amarunkum na shugabanci huwa ahraakum wanda shine yafi dacewa a cikin ku gaba daya ay yahmilakum ala alhaq da ya dauki nauyinku akan abin da yake na gaskiya wa ashara ila aliyin wai sai nuni zuwa ga sayyidina ali ina fata kun fahimta wannan ruwaya ka ta nuna yace to da dai ban yi niyyar nuna ba to amma da yanzu naga dacewar na tattara al'amarina in shugabantar da mutum daya a cikin ku wanda nake gani zai fi daukar nauyin al'amarin ku kuma yafi kowa dacewa a cikin ku sai nuni zuwa ga sayyidina ali yace wa warahaqatni ghashyatan ghashyatu yana yin haka kawai sai kamar ka ce sai suma tunda dama a cikin halin rashin lafiya yake kawai sai wani mai lillibe ta zo ta lillibe shi fara'aytu rajulan a wannan hali da yake ciki tsakanin suma da farfadowa yace kawai sai yaga kamar mafarki sai yaga wani mutum da khala jannatan ya shiga wata gona qad gharasaha wanda shi ya shuka wannan gonar shi mutum faj'ala yaqtifu kulla ghabatin wa yani'atin, sai ya ringa tsakan dukkan wani abin da yayi ya nuna yana tsinkarsa, yana tsinkarsa, fa yadhummuhu ilayhi, yana tattare shi zuwa gare shi, wa yusawwiruhu tahtahu, yana sanya shi karkashin sa kamar a cikin wani kwando ko wani buhu ko wani abu, yana sa shi a yana tsinka yana zubawa, yana tsinka yana zubawa. Wannan kamar abin da ake nuna masa kamar shi ne abin da ya shuka, yanzu zai tsinke shi kenan. Kaga tunda abin da ya shuka ya fara tsinka, kaga ba zai koma shugabanci ba kenan shi, ko ya riga ya tafi kenan. Ma'ana kamar an nuna ma ana nuna masa shi nasa ya kare. Fa alimtu anna Allah ghafirin jayi akan al'amarin sa wa mutuwaffin Umar, kuma lalle Allah madaukakin sarki zai dauki ran sayyidina Umar a wannan hali da yake ciki. Fama uridu an atahammaluha hayyan wa mayyitan, yace ba na nufi na dauki nauyin shugabanci hayyan lokacin da nake raye nayi shugabanci, wa mayyitan hakan lokacin da na mutu shi ma dauki nauyin shugabanci. Abin da yake nufi shine lokacin da yake raye shi yayi shugabanci, to yanzu kuma yazo mutuwa zai nada wani, idan ya nada wani kaga duk abin da wancan din yayi da hannunsa ko ba hannunsa, da hannunsa to kaga ya mutu kenan da akwai nauyin shugabanci a kansa. Ina fata an fahimta. To kaga kamar maganar da ya fada ce ake masa ishara da ya janye ta akan sayyidina Ali kamar yadda wannan ruwaya ta nuna. Saboda haka sai yace alaikum haula irhaqil ladina qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yace to ina yi muku ishara da ku tafi ku riki waɗannan mutane, waɗannan jama'a wanda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa game da su, yace innahum min ahli aljanna, dukkanin su 'yan aljanna ne. Sune Sa'id ibn Zaid bin Amru ibn Nufail, akwai Sa'idu dan Zaid dan Amru dan Nufail, minhum, yana cikin mutanen da aka yi musu albishir da aljannatin suna duniya, dan aljanna ne. Yace walastu mudkhilahu, amma ba zan sa shi cikin wanda za a ba shugabanci ba. An fahimta? Shi Sa'id dan Zaid me yasa sai na bar ba zai sa shi a cikin su ba, saboda kanin sa ne shi ma. An gane kanin sa ne da baban sayyidina Umar da baban sa wa da kani ne shi ma. Kuma sirkin sayyidina Umar yana auren Fatima bintul Khattab, kanwa sayyidina Umar. Ai kun tuno kinsa shiga masallacin sayyidina Umar ko wanda yaje gidanta, to ai shine mijinta wannan Sa'id, shine mijinta. Saboda haka yana cikin mutanen da Annabi ya ce dan aljanna ne tun yana duniya, ya kamata ya shiga cikin su. Amma sayyidina Umar sai ya kisa shi, me dalili? Saboda alaka ta jini da ke tsakanin su, bai sa shi ba. Ina shugaban da suke zawo ƴaƴansu da matansu ba su mukamai, ware da gaske. Saboda haka sayyidina Umar sai ya ce ba zan sa shi a ciki ba, walakin sittatu, amma waɗansu mutane guda shida su duk sun shiga ciki. Ga sunan kamar haka: Aliyun, akwai sayyidina Ali, Uthman da sayyidina Uthman ibna Abdi Manaf, dukkanin su mutane nan guda biyu ƴaƴan Abdi Manaf, ana jikokin Abdi Manaf. Abdurrahman wa Sa'd khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da Abdurrahman da Sa'd su kuma suna dangantuwa zuwa ga dangin mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dukkanin su ƴan uwan annabi ne gaba daya. Wa Zubair ibn al-Awwam, sai kuma Zubair ibn al-Awwam hawari wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma shine badakaran manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, shine dan gani kashin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Annabi sai li kulli nabiyin hawari wa hawari ummati Zubair ibn al-Awwam, ce kowanne annabi yana da wani dan gani kasheni dan amutu, yace ni dan amutu na shine Zubair dan Awwam, Allah kara masa yarda, kuma kanin annabi ne. Wa ibn ammatihi, kuma dan goggon annabi Safiya bintu Abdul Muttalib. Wa Talhatu, wa Talhatu al-Khair ibn Ubaydillah, sai kuma Talhatu al-Khair ibn Ubaydillah, wanda ake ce masa Talhatu al-Khair, ana masa laqabi da Talhatu al-Khair. Yace falyakhtaru minhum rajulan, su zabi mutum ɗaya daga cikin su. Fa idza wallaw waliyan, idan suka jibinta wa ɗaya daga cikin su shugabancin, suka zabi ɗaya daga cikin su. Fa ahsinu mu'azaratahu, to su kyautata karfafarsa. Wa a'inuhu, kuma su taimake shi. Daga cikin ku amana, daga cikin ku ku shidan nan kuka zabi mutum ɗaya, sai zabo ɗaya daga cikin ku ya bashi wata amana ta rike wani waje daga cikin mulki, yace falyu'addi ilayhi amanatahu, to yayi marmaza kowanne ɗaya daga cikin ku ne yayi gaggawa wajen sauke amanar da ya dora masa, yaji tsoron Allah ya kiyaye. Fa kharaju, sai suka fito gaba ɗaya. Fa qala al-Abbas li Ali, sai al-Abbas ibn Abdul Muttalib yace da Ali ibn Abi Talib yace mata la tadkhul ma'ahum yace kada ka shiga tare da su wannan abin da ya tattauna kada shiga tare da su to kaga nan wajen zin zama kamar akwai wani abu kenan ko suna so su nuna cewa kamar al-Abbas yana nuna cewa su suka fi cancanta kenan ma'ana sayyidina Ali shi ya fi cancanta tunda ba a ayyana shi ba kan ma yaje tare da su haka wannan ruwaya ta nuna kala sai sayyidina Ali yace akrahul khilaf ai ni bana san sabani banne dai in shiga sabani ba shi da kyau kala sai ce idan tarama takrahu in ko haka ne za ka ga abin da baka so kaje ka shiga ai kun fahimci abin da yake nufi ko yawa idan tarama takrahu in ko haka ne za ka ga abin da baka so falamma asbaha umaru da'a aliyan lokacin da sayyidina umar ya wayi gari sai ya kira sayyidina ali wa usman da sayyidina usman wa sa'adan da sa'ad wa abdurrahman bin auf da abdurrahman dan auf wa zubair ibn al-awwam da zubair dan awwam fa qala yati inni nazartu fa wajadtukum ru'asa an-nas yati na duba na bincika sai na samu ku ne shugabanni jagororin mutane wa qadatuhum kuma jagororin su wala yakunu hadha al-amru illa fikum wannan al-amri na jagorancin musulmi ba zai taba kasancewa ba sai a cikin ku ɗaya daga cikin ku ya kamata ya same shi وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنكم راضي كما ان دوكر منزان الله اراده امتي تsara tabbata a gare shi dukkaninku annabi yana mai yarda da ku gaba ɗayan ku yace inni la akhafu an-nas alaykum yace bana ji muku tsoran mutane in istaqamtum in dai kun daidaita kun tsaya kun hada kanku kun yi abin da ya kamata walakinni akhafu alaikum ikhtilafakum yace ni babban abin da nake jin tsoro ku tsakaninku ku sabani ku samu matsala tsakaninku wannan shine babban abin da nake ji muku tsoro fima bainakum cikin abin da yake tsakaninku fa yakhtalifu an-nasu sabaninku zai zama mutane su ma su sabani kowa ya dauki wanda yake gani nasa ne ya bi shi daga nan kuma sai a samu rarrabuwa fanhabu ila hujrati aishata bi idni minha fatasharu waqtaru rajulan minkum yace ku tashi ku yunkura ku duka ku tafi zuwa ga dakin nana Aisha ku nemi izinin ta ku shiga cikin dakin ku je ku yi shawara ku zaba mutum ɗaya daga cikin ku ku nada shi a matsayin shugaba Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwana zamu dakata saboda lokaci yayi insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kama sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullah